game da wasannin La Liga da ake na shekara 2016 zuwa 2017 can kasar Spain. A ranar Juma'a 14 ga watan Afrilu na shekara 2017 an fama ta wasanni a matsayin mako na 32 inda kungiyar kwallon kafa ta Atletico Bilbao ta lallasa Las Palmas da ci 5-1. A ranar Asabar kuwa kungiyar kwallon kafa ta Deportivo La Corona sun doke Malaga da ci 2-1. Sporting Gizon kuma ta dadi ba hannun Real Madrid da ci 3-1. Atletico Madrid ta doke Osasuna da kwallaye 3-1 yayin da Barcelona ta samu nasara akan Real Sociedad da ci 3-2. A jiya Lahadi kuwa 16 ga watan Afrilu na shekara 2017 Leganes ta sha kashi a hannun Espanyol da ci 1 mai ban haushi a gidanta. Valencia sun tashi can jarar da Sevilla babu ci yayin da Real Betis ta doke Eibar da ci 2-2. Granada bata ci dadi ba hannun Celta Vigo da ci 3-2. A yau kuma za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Alaves da Villarreal da buga wasan ne da misalin karfe 8 saura kwata na dare agogon Nigeria, Niger, Kamaru da kasar Chad. A har yanzu kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid take jiran ragaman teburin na La Liga na mako 32 inda take da maki 75 a wasanni 31 ta buga ne take ne take da sauran wasa daya da ya rage ta buga. Barcelona kuwa tana mataki na biyu ne da maki 72 a wasanni 32 da ta buga. Atletico Madrid tana mataki na 3 da maki 65. Sporting Gizon kuwa tana mataki na 18 da maki 22 yayin da Granada take mataki na 19 da maki 20. Osasuna tana kasan teburi a mataki na 20 da maki 17. Idan muka leka kasar Ingila bangaren Premier League na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 32 a ranar Asabar 15 ga watan Afrilu na shekara 2017 an fafata wasanni da dama ga sakamakon wasannin inda aka fafata su kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ta doke FC Bournemouth da ci 4-0. Crystal Palace ko sun tashi can jarar 2-2 tsakanin su da Leicester City. Everton ta doke Burnley da ci 3-1. Watford kuwa ta samu nasara akan Swansea da ci 1 mai ban haushi. Sunderland sun canja ras 2-2 tsakaninsu da West Ham. Stoke City ta lallasa Hull City da ci 3-1. Southampton ta sha kashi a hannun Manchester City da ci 3-0. A jiya Lahadi ko kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta doke Chelsea mai rike da kambun na shekara 2017 ta doke ta da kwallo 2-1. West Bromwich kuwa ta sha kashi a hannun Liverpool da kwallo 1 mai ban haushi. A yau za a fafata wasa 1 tilo da ya rage inda kungiyar kwallon kafa ta Middlesbrough za ta karɓi bakuncin Arsenal da misalin karfe 8 na dare agogon Nigeria, Niger da kasar Kamaru. Har yanzu kungiyar kwallon kafa ta Chelsea take jiran ragaman teburin Premier League na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin mako na 32 inda Chelsea take da maki 30 inda Chelsea take da maki 75 a matsayin Real. Tottenham tana mataki na biyu da maki 71 yayin da Liverpool take biye mata a mataki na 3 da maki 66. A kasan teburin kuwa kungiyar kwallon kafa ta Swansea take mataki na 18 da maki 28. Middlesbrough ko tana mataki na 19 ne da maki 24. Sunderland tana mataki na 20 da maki 21.